This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu muke rinye tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanan labarai.
A jiya Litinin, Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta, bayan da kungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. ‘Yan takarar shugabancin Amurka ta jam’iyyar Democrat Kamala Harris da abokin karawarta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun fara musu akan sharuɗan haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba. Sannan hukumomin lafiya a ƙasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce ƙungiyoyin ‘yan bindiga da na ‘yan tawaye suna hana su damar zuwa garuruwan da ake kyautata zaton samun ɓarkewar ƙyandar biri.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama 'yan shi'a 97 da take tuhumar su da kai harin da ya kashe 'yan sanda biyu a Abuja, sai dai 'yan shi'ar sun musanta wannan zargi.
To mu dai ba mu da makami, kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa, ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani, ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin kisa ba. Dan haka sun suka san wannan, sun suka san an sanda za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu.
A cikin shirin za a kuma ji cewa kungiyar mata da likitoci a Najeriya ta fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki 7 har sai hukuma ta kukutar da mambanta da ta kwashe watanni 8 a hannun masu garkuwa da ita.
Gwamnati ta bar kowa ta shi ta fushe shi, kuma hakan yana ƙara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗauka matakin da zai ɗauka don ya kare kansa.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafe da shirin saka mai wuya na Aliyu Mustapha Sakkwato, wanda shirin a yau zai duba dalilin da ya sa sai bayan shekara guda da juyin mulki a Jamhuriyar Nijar ne tsohon shugaban kasar Isufu Bamman zai yi Allah wadai da juyin mulkin. Amma kafin nan, ga Aisha da kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta, bayan da kungiyar Lebanon Hezbollah ta kai harin ɗaruruwan rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata a matsayin martanin kisar gillar wani babban kwamandan Hezbollah. Zan iya kafa hujja da wasu kalaman da shugabannin Iran da wasu mutane suka yi a fili. Za mu ci gaba da nazari akan batun yiwuwar barazanar kai farmaki, sannan a shirye muke mu ci gaba da tallafawa tsaron Isra'ila da kuma kare dakarunmu har idan suka kai harin. Abinda mai magana da yawun Pentagon Major General Pat Ryder ya faɗa wa manema labarai kenan. A wani bangaren kuma, ministan ma'aikatar wajen Iran Abbas Arashi ya faɗa wa takwaran aikin shi na ƙasar Italiya cewa Iran za ta mai da martanin kisar gildar da aka yi wa shugaban siyasar Hamas a watan jiya a Tehran. Ya ce babu makawa akan martanin Iran, kuma za su tsara shi a tsanake. ‘Yan takarar shugabancin Amurka biyu ta jam’iyyar Democrats kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da abokin karawarta na jam’iyyar Republican tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ba su taɓa haɗuwa ko zantawa da juna ba, amma sun fara musu akan sharuɗan haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba, yayin da masu kula da gangamin yaƙi neman zaɓe daga ɓangarorin biyu suka amince da muhawarar ta mintuna 90 wanda za a yaɗa ta kafar yaɗa labaran ABC a birnin Philadelphia da ke gabashin ƙasar. Sharuɗan da aka gindaya ɗaya ne da na muhawarar da ta gudana a ƙarshen watan Yuni tsakanin Trump da shugaba Joe Biden, inda ake kashe bututun maganar ɗan takarar da abokin karawar shi ke magana. Yanzu Harris ta buƙaci a bar bututun maganar a kunne iya tsawon lokacin da za a yi ana muhawarar, wani mataki da zai iya kaiwa ga rikitaccen baki tsakanin ƴan takarar su biyu yayin da ake sarin cewa miliyoyin mutane ne za su kalli muhawarar wanda amincewa da wannan bukatar za ta sa mutane su kasa fahimtar abin da suke fada mai magana da yawun Harris akan gangamin zabenta Brian Fallon ya ce masu kula da gangamin yakin neman zaben Trump sun fi so a kashe abin maganar saboda suna kyautata zaton cewa Trump zai iya kyalewa ba tare da ya tsoma albarkacin bakinsa ba wanda shine dalilin su na neman a kashe abin maganar yace a shirye Harris take ta yi maganin karerayin Trump da kuma katse mutane a yayin da suke magana Trump bai nuna alamun damuwa akan wannan batu ba inda ya fada wa manema labarai jiya Litinin cewa mun amince da sharuɗin da aka gindaya a baya ban sani ba bai dame ni ba sharuɗin shine za a yi amfani da sharuɗin da aka gindaya a wancan karan a iya sani na an kashe abin magana to ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan Rundunar 'yan sandan birnin Abuja ta ce tana ci gaba da caccafke 'yan shi'ar da ta ce sun hallaka mata jami'ai yayin wani artabu da suka yi tsakanin bangarorin biyu kamar yadda Sufeto Janar na 'yan sandan ya bada umarni wakilin wa Abuja Hassan Maina Kaina yana dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana
biyo bayan arangamar da ya faru tsakanin 'yan shi'a da 'yan sanda a babban birnin tarayyar Najeriya Sufeto Janar na 'yan sandan kasar Dr. Kaude Egbetokun ya umarci rundunar 'yan sandan birnin Abuja da ta zakulo 'yan shi'ar da suka kashe musu jami'ai guda biyu da kuma raunata musu karin wasu guda uku tare da kona musu motocin aiki mai magana da yawun 'yan sandan Abuja Superintendent 'yan sanda Josephine Ade ta shaida min cewa tuntuni ma sun caccafke masu tattakin tun ma a wannan rana
haka
in za a iya tunawa a shekaran jiya ne aka samu hargitsi tsakanin 'yan shi'a masu yin tattaki da kuma 'yan sandan birnin Abuja inda 'yan sandan ke cewa 'yan shi'ar ne suka afka musu kamar yadda kakakin 'yan sandan ke mun karin bayani
to shikenan kawai 'yan shi'a din nan from nowhere suka fito suka fara attacking yaran mu da kone-konen motocin 'yan sandan mu da suke wurin nan sun kashe mana yara guda biyu guda uku suna nan a asibiti suna critical condition a nan asibiti ana kan duba su sannan kuma mun yi kame-kame a loko muka samu wannan news TP da kanshi yayi deploying mutane shi ma ya je gurin mun yi kame-kamen wayansu yan shiya din suna tare da mu yanzu muna kan investigating mu find out mu tambaya su gaya mana meye ne yasa suka fito suka fara attacking yan sanda unprovoked ba abinda muka musu haka kawai sun fito daga nowhere da mata da yara gaba daya sun fito da makaman su suna ta harbin suna kone-konen motoci suna attacking yan sanda
a bangaren su yan shiyar na cewar yan sandan ne suka kashe musu yan uwa a cewar Abdullahi Musa daya daga cikin jagororin masu yin tattaki a bangaren yan shiyar
to mu dai bamu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin kisa ba dan haka su suka san wannan su suka san an san da za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu ban san da wannan ba ban gani ba na dai san an bude mana wuta an kashe mana mutane kuma an jikata mutane kuma an kwashi mutane kuma dan sanda a cikin al'umma yake ba fatan mu ya mutu ba amma masu kashe mu su ma wata rana za su hadu da abin da yafi karfin su
kawo lokacin hada wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan Abuja ta kamo 'yan shi'ar da take zargi kimanin 97 kuma har yanzu tana ci gaba da kakkamo su
so su kuma wanda aka kama da yanzu za ku kai su gaban court kenan
yes we're still expecting more right
Josephine Ade kakakin 'yan sandan birnin Abuja Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Hassan Maina Kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram yanzu ku ga Aisha da ci gaban labaran duniya
Hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce kungiyoyin 'yan bindiga da 'yan tawaye na hana su damar zuwa garuruwa da ƙauyukan da ake kyautata zaton samun barkewar yaduwar kyandar biri Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai buƙatar a wayar da kan al'umma a duniya domin rage yawan alƙalman yaduwar kwayar cutar wanda take yaduwa daga mutum zuwa wani da kuma dabbobin da suke dauke da kwayar cutar wanda aka ayyana ta a matsayin matsalar lafiyar al'umma ta gaggawa da ake buƙatar duniya ta dau mataki akan ta. Jami'ai a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun ce ma'aikatan lafiya da ke kokarin tunkarar annobar cutar ta mpox da ta barke suna korafin fuskantar matsala wajen wucewa lafiya zuwa ƙauyuka da garuruwa inda kungiyoyi masu makaman suke ayyukan su. Dakarun gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suna yaki da ƴan tawayen don kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasar da aka fara a 2013.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Kungiyar matasan likitoci a Najeriya ta ce halin ko in kula da mahukunta suka nuna game da sace abokiyar aikin su Dr. Ganiyat Popular shine yasa suka fara yajin aikin gargadi na kwanaki 7 daga jiya Litinin. Sama da watanni 7 kenan da aka sace Dr. Ganiyat Popular da ke aiki a babban asibitin Ido da ke Kaduna, amma har yanzu tana hannun 'yan bindigan daji. Wannan ne kuma yasa kungiyar likitocin ta fara yajin aikin gargadi a kasar baki daya. Daga Kaduna, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
Tun bayan sace likita Dr. Ganiyat Popular da mijinta da wani dan uwanta dai ake ta fama da 'yan bindigan da suka sace ta. Kafin sako mijinta a watan Maris na wannan shekara da muke ciki inda suka ci gaba da rike ta da dan uwantan da suke tare. Kungiyar matasan likitoci reshen jihar Kaduna ta ce ganin halin ko in kula kan kokarin sako abokiyar aikin nasu duk da zanga-zangar da suka yi a kwanakin baya. Ta sa likitocin dole suka fara yajin aiki na gargadi a jiya Litinin. Inji babban sakataren kungiyar likitocin na jihar Kaduna Dr. Yahaya Abdullahi.
Ta kasance an yi garkuwa da ita kusan sama da wata 7 yanzu, kuma duk iya kokarin da za mu yi da aga cewa an kubuto da ita an kasa kai gaci wanda ba karamin kuɗi mutanen da suka ansa daga gurin iyalan wannan mata ba, amma har yanzu babu wani labari kuma ana aka dauki decision din cewa a shiga wannan warning strike na sati daya.
Amma daktar, wani irin tasiri kuke ganin wannan zai yi tunda kun yi zanga-zanga a baya akan a sako ta bai wani tasiri ba?
To ka san da yake abun mataki ne wancan da muka yi, in ka lura saboda yanayin wancan zanga-zanga da aka yi na Najeriya gaba daya, yasa a cikin asibitocin mu kawai gaba daya aka yi duk wa'innan abubuwan. To shi yasa muka dauki wannan, muna sa ran cewa kila za su zage damtse.
Masana tsaro irin su Manjuyashin Komerta dai na ganin irin wannan yajin aiki dan ganin an sako abokiyar aikin likitoci. Alama ce cewa harkar tsaro a Najeriya dai ta koma kawai kowa tashi ta fushe shi,
wanda za a ce an rike shi a hannun 'yan bindiga har ya kai tsawon wata 8 gwamnati bata iya karbo shi ba, har sai 'yan uwanta abokan aikin ta likitoci sun yi gangami sun ce sun shiga yajin aiki na sati daya don su jawo hankalin gwamnati akai. A takaice abin da yake nunawa shine gwamnati ta bar kowa tashi ta fushe shi, kuma hakan yana ƙara nunawa cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa. Kuma muna ji muna gani wannan irin abin ne ya faru wanda shi margayi sarkin gobir da ya sa an rike shi na tsawon irin wannan lokacin ba, amma aka ci mutuncinsa kuma daga ƙarshe aka dauki rayuwarsa.
Ko kafin fara wannan yajin aikin gargadi dai akwai ƙarancin likitoci a asibitocin wannan ƙasa. A saboda haka ne wasu masu jinyar marasa lafiya a asibitoci ke ganin a gaskiya akwai damuwa.
Sunana Muhammad Bello Hamisu. Gaskiya ba mu ji daɗi ba bisa ga wannan yajin aiki da aka fi. Ya aka ƙare akwai likitocin ma ballantana sun tafi yajin aiki. Sai dai dole mu yi likitocin uzuri bisa ga cewa 'yan uwansu da aka sace. Amma muna kira gwamnati da ta yi ƙoƙari diyan da za ta ta mai da hankali akan yadda za a dawo da wannan mata.
Sunana Hajiya Sarasu. Yanzu mu da muke zuwa asibitin koyaushe shan magani ka duba kaga inda yanzu asibiti yake cika saboda marasa lafiya, kuma a ce ba likitoci ai wannan abun akwai matsala.
Sunana Abdullahi Said. A gaskiya kar wanda ya ga laifin likitoci bisa ga wannan yajin aiki da su tafi, saboda ana cikin matsalar rashin tsaro a Najeriya, ba wai akan iya ƴar uwarsu kawai da asace ba. Dan Allah gwamnati ta gaggauta ta samar da tsaro a ƙasa saboda mu zauna cikin lumana.
Dr. Yahaya Abdullahi ya ce kungiyar ta likitoci matasa dai na da cikakken bayani na irin halin kuncin da abokiyar aikin su ke ciki a hannun ƴan bindigan, kuma wannan ne yasa suka dauki wannan mataki.
Matan da za a ce tayi wajen sama da wata bakwai an amshi makudan kudade a gurin ta, an ta riga ta gama shiga hadari. Mu babban abin da muke so yanzu mu san wani hali take ce, kuma mu ganta ta dawo gida lafiya.
Wannan kukan kwato ƴancin abokiyar aiki na likitoci kuma ana zuwa ne a daidai lokacin da aka ga ajiyar Litinin. Rundunar ƴan sandan Najeriya ta mika ɗaliban nan na koyan aikin likitanci guda 20 da ta ceto, sannan ta sanar da ƙara azama wajen ceto sauran al'ummomin da ke hannun ƴan bindiga a sassan Najeriya daban-daban. Isa Lolikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da kowa na sabon shiri na Saka mai wuya. Shekara daya bayan juyin mulkin da Abdulrahman Chiani ya jagoranci aka yi wa tsohuwar gwamnatin demokuraɗiyya ta Muhammad Bazoum a jamhuriyar Niger, sai ga shi tsohon aminin shi Bazoum din abokinsa kuma mutumin da suka shakul sosai, wato tsohon shugaban Niger din Isu Muhammadu, ƙarshenta da ya fito ya lanci wannan juyin mulkin da su Chiani suka yi. Abin tambayar shine me yasa sai yanzu yake da antar wannan juyin mulki, bayan da aka share shekara ɗaya da wata ɗaya bayan da aka yi wannan juyin mulki, me yasa bai shi ba tun da gurguri tun can farko lokacin da aka yi shi? To mutane suna ta faɗa albarkacin bakin su, wasu na cewa ai yanzu ma dole ce ta saye haka saboda rahotannin da ke fitowa daga cibiyar Mu Ibrahim, wacce ta bashi wata lambar girma haɗe da miliyoyin daloli, wadda kuma take barazanar cewa watakila za ta nemi ta kwato wannan abubuwa din daga hannunsa idan bai fito ya dauki matsayi kan wannan juyin mulkin ba. Kai a ƙarshe ma shi uban ita wannan cibiyar, wato Mu Ibrahim din, da kansa ya fito ya ba da sarwa inda yake cewa ya ji daɗi kuma hankalinsa yanzu ya kwanta da ya ji cewa shugaba Muhammadu Isuhu ya fito yana la'antar wannan juyin mulki da aka yi a Niger. Mu Ibrahim yake cewa daman tun da aka kafa ita wannan gidauniya ta Mu Ibrahim din, daman makasudinta shi ne domin ta karrama mutanen da ke karrama aƙidar demokuraɗiyya a duniya, musamman a ƙasashen Afirka. Mu Ibrahim yace duk wanda suka bai wa kyautar su suna sa ran zai rike wannan aƙida ta karrama demokuraɗiyya din kud-da-kud. Saboda haka ya ji daɗin abin da Isu Muhammadu ya yi. To ganin cewa ƙarshenta dai shi tsohon shugaban Isu Muhammadu ya fito ya lanci wannan juyin mulkin na su Chiani, muka ga cewa ya kamata mu maimaita muku wata muhawara da muka yi kwanakin baya wacce take magana game da wannan juyin mulkin, musamman bayan da ƴan gidan shi Bazoum din suka fito suna la'anta shi Isu Muhammadu da cewa yana da hannu cikin wannan juyin mulkin. Ba tare da bata lokaci ba ga maimaita wacce muhawara da wakilinmu na Yamai Sulaiman Muni Barma ya shirya mana a wannan lokaci da.
Zargin da ita Hinda ta yi kusa kababu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko-harko ma da an kai yunkurin juyin mulki, mun tabbatar ma mutane da cewa da kusa kababu tsohon shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu shi na da alhaki na wannan yunkurin juyin mulki da aka yi wa mai girma shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad.
Wanda san jam'iyyar PDS tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammadu Bazoum, ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama ɗan kudeta ko mai goyon bayan kudeta.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri na Tsaka mai wuya. Fitowa balo-balo da ɗaya daga cikin ƴaƴan hanbararren shugaban jamhuriyar Niger Muhammadu Bazoum ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban Niger din Muhammadu Isuhu da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu, wato shi Muhammad Bazoum din, magana ta jawo cece-kuce. Abin da ya sa wakilinmu na birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya ga cewa ya kamata ya haɗa hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu ji matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge, domin an daɗe da waɗannan zarge na cewa shi tsohon shugaban Muhammadu Isuhu din yana da hannu a wannan al'amari din. Ba tare da ɓata lokaci ba, da hannun taku ga shi Sulaiman Muni Barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma hawara da shirya a tsakanin Asumani Muhammadu da ke goyon bayan shi Muhammadu Isuhu da kuma Sanin Muhammadu mai goyon bayan tsohon shugaba ko kuma hanbararren shugaba Muhammad Bazoum. To malamai, bismillah.
Salam, kana jina? Bari mu fara da kai shin wai me zaka ce dangane da kalaman nan na ita Hinda Bazoum zargin da ta yi wa tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu?
Zargin da ita Hinda ta yi kusa kababu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da kusa kababu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shine da alhaki na wannan yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad, saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da kusa kababu akwai hannunsa ciki. Saboda na farko, jam'iyyar mu ce ta PNDS tare wadda ke jagorancin kasa, wadda ke mulkin kasa, ita aka yi ma juyin mulki. Abu na farko wanda mun ka gani wanda shi ya laya bangaren sozawa wayen nemi ma a warko jam'iyyar PNDS tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da yake wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmuwa na wani cikin ƴan kasuwa da an makusanta shi da gudunmuwa ta miliyan 50 wanda yake son jam'iyyar ƴan jam'iyyar PNDS tarayya na jihar Tawa duka su babban gangami dan saboda su tabbatar da goyen bayan su ga sozawa. Wannan abin yake cire bai ba daga baya mutane suka lura da kusa kababu an sake kirkira wata kungiya wadda ake cewa CDTR wadda CDB yake jagoranci dan da a kawo kuma wanda kowa da ya jibe ta ya sani cewa da ƴaƴan jam'iyyar PNDS tare ne waɗanda ke goyen bayan shi su ne ke kai ruwa ke kai mari dan saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza. Kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu a tun duk lokacin da ake gwagwarmaya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi tirga Allah wadai da yunkurin jin mulki da aka yi a ƙasar Birmania. Wanko cewa ganin shi a matsayin shi na aminin Alhaji Bazoum Muhammad shugaban kasa a cikin a matsayin shi na tsohon ɗan ƴaƴan jam'iyyar PNDS tare wanda sun ka girka ta tare da shi a matsayin shi na ɗan demokradiya a matsayin shi na jam'iyyar shi an ce ma juyin mulki har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan juyin mulki to yaya ƴan kasa ba za su tuhuma shi ba da cewa ko shakka babu yana da hannu
to amma sahanin waɗannan hujjoji suna da ƙarfin da za su yi wa shi Isu Muhammadu irin wannan babban zargi
banda ma wannan ambasadodi na kasashen nahiyar Turai da ambasador na kasar Faransa Faransuwa Ite wanda shi Isu ya ɗauke shi a lokacin wannan premier zuwa na yunkurin jin mulkin sun ka gana da cani abu na farko wanda ya kare bakin ci shine yana sai dai ai transition gajere transition haka ya faɗa ma me ake cewa ambasadori na nahiyar Turai da ya gana da su wansafakin da an kai jin mulkin cewa da 27 ga wata kenan ya tabbatar ma kasashe na duniya wanda su ne abokan kasashen duniya cewa in bai da hannu shi take wanda ana neman a samu maslaha a samu sulhu ana maka zancen tun wansafakin yani ranar da an kai jin mulki na 27 ga wata ya ba da ra'ayin shi na ganin cewa da ayi wannan transition ta wata shi da guntu an suka guntu transition da saboda shi gana shi tunani da ja su sun kare da Bazoum kenan kawai abinda suke so shine su ga cewa da sun gama shi.
Alhaji Asmana kana ɗaya daga cikin makusantan tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shin ya kuka ji da yadda wannan ƴata hambararren shugaban kasa Hinda Bazoum ta zargi Muhammadu Isu da hannu wanda dama a baya akwai wasu da dama da suka yi zarge-zarge makamantan wannan alal misali jakadan Faransa Sylvain Ite ya taɓa irin wannan zargi a gaban kwamitin tsaro na majalisar rokokin ƙasarsa.
Su sahanin baki ne a jam'iyyar PNDS tarayya ba san ba jam'iyyar PNDS tarayya in ka duba in ka dibi gurufinsu. Amma wanda aka wa jam'iyyar PNDS tarayya da shi wanda san jam'iyyar PNDS tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammadu Bazoum ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama ɗan kudeta ko mai goyon bayan kudeta. A tun da ake duniya ba a taka taɓa ganin yadda aka yi kudeta aka ce a zo an yi negotiation wanda aka yi ma kudeta a bar shi a bar yin kudeta a maido shiga mulki sai dai in mutum wawa ne kaɗai zai iya amincewa da wannan zanci.
To amma hujjojin da ake magana a kansu waɗanda yanzu ma sahanin ya nanata su ba su da ƙarfin da zai sa zarginin da ake wa Isu ba za a rasa ƙamshin gaskiya ba.
Isu Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa 6 yana kai da kawo tsakanin ƴaƴan jam'iyyar PNDS tarayya wanda suka rika makami na ministoci da wanda suka rika makamin ministoci na tsaron ƙasa da minista na affaires étrangères ina nuna su Masoud Hasimi ka lura ko gudan wuni aka kwashi kakin shi Sulaiman Ece yazo ai tare da shi Isu Muhammad yace kai ruwa da mari dan saboda a samu maslaha a cikin wannan zance. Amma sojawa sun dauki matakin cewa ba za su sha da baya ba a matakin da suka dauka. Lokacin da abin ya kai inda ya kai, abu guda Isu Muhammad ya bukaci to mu sauƙaƙa ma kasar Niger. Muhammad Bazoum yayi kamar yadda aka yi Chad e Mali, kamar yadda aka yi Burkina Faso, kamar yadda aka yi Guinea, kamar yadda aka yi Burkina Faso biyu. Da asa ƴan Niger cikin wannan hali da muke ciki, matsayin shi na shugaban kasa wanda ke kishin kasar nan, wanda cikakken ɗan kasa na, ya kamata ya janye ya yi murabus sojojin nan su ti su yi kan mu kace shigacin kangi. Amma ya yi burusu da wannan zance ya kyamince a ga dalilin da aka yi zargin Isu Muhammad da warko kenan, wanda shi da kai ne Muhammad Bazoum ya zargi Isu Muhammad da cewa kenan da shi suke kan da su a shaidan mu da Allah.
Na'am,
tsayan kare Isu Muhammad da ruwa ya tsaki Muhammad Bazoum ya zan dan takara a jami'ar Pendas Tarayya cikin mamba 13 na presidium 12 ba su amince da takarar Muhammad Bazoum ba. Mutum guda ɗan ya amince shi ne Hamisu Le. Isu Muhammadu ya roƙi abokan shi da su amince Muhammad Bazoum ya gwada ma duniya ba zancen kabila bane ko zancen mutumin da hito cikin kabila, misali ta Hausa ko ta zamar ma a'a ko wace karamar kabila kasar Nijar tana iya zama shugaban kasar.
Na'am, Alhaji bari mu dora, za mu sake dawowa a kai, bari mu dora Sahanin. Idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammad ya yi akan wannan al'amari, anya Muhammad Isuhu zai iya kifar da babban aminsa daga Karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau Karaga nan.
Abin da nake so in tabbatar ma masu sauraron, saboda abinda Asmanu bai sani ba, ƴan Nijar kowa yana da hankali, yana da kai hankali da zai gane. Shin da Alhaji Isu Muhammad bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan, da ya kai ruwa ya kai tsaki yana yi cewa da a gyara ba a gyara ba, shi idan ya koma gefe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri sai da suke so an tabbatar da transition an kare da Bazoum, shin da wa zai ga laifi ne? Da ya yi haka nakin bai yi ba, kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a kasan Mali da kasar Burkina Faso. Sanction ma wanda an ka asa da wuta asa ma kasar Niger a zarin kun juyin mulki wanda an ka yi a wannan lokacin, shi ma a matsayin lokacin yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza su a aza ma wannan kasashe. Kenan inda bai da hannu bai iya yiwuwa a ce hawar haka yau bai kwandana kudeta na wanda an kai ma Aminu shi, wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya a tsawon shekara 30 da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammad a matsayin shugaban kasa.
Kuma da bari mu jaburki a wannan, sai mun dawo rana wa tayo mu zo mu ci gaba da jin wannan muhawara din, inda za mu ji cewa shin tunda an ce shi Isu Muhammad ya taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsaye da Bazoum ya taka ni shugaban kasa har ya ci zabe, me yasa kuma za a zarge shi da cewa yana neman ganin bayan Bazoum din? Akwai kuma su cewa shi Muhammad Isuhu yana neman ya dawo kan karagar mulki ne, haka ne? Duk wannan za ku ji an taɓo su a muhawara ta gaba a ranar wucewar Allah ya kai. Muna godiya ga su baki namu Asmanu Muhammadu da kuma Sahanin Muhammadu, kana da shi wakilin namu Sule Mumuni Barma a birnin Yamai. Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington, mun bar ku lafiya. To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A jiya Litinin, Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta, bayan da kungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. 'Yan takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da abokin karawarta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun fara musu akan sharuɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar 10 ga watan Satumba. Sannan hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da Sahara na Afirka sun ce kungiyoyin ƴan bindiga da na ƴan tawayen suna hana su damar zuwa garuruwar da ake kyautata batun samun barkewar kyandar gari.
To masu sauraro da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma idan Allah ya kai mu da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi da shirya ya bada umurni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.